Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Lauyoyin kishin al'umma sun maka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da shugaban rundunar SAS a gaban alkali domin neman ba'asin zargin azabtar da wani matashi har ta kai ya rasa ransa. Yayin da aka gabatar da bikin takutaha, dubban al'umma sun yi dafifi a dutsen Dala. Waje guda kuma tarihi ya nuna yadda Kano ta zama birnin bauta da ake kai ziyarar addini kamar yadda ake haji da umara a Maka. Hausawa kan ce wai da me kama ake yin kota. Sabon kwamishinan ma'aikatar harkokin matasa da wasanni Honorable Lakwaya ya ce zamani ya wuce da wasu tsiraru za su keɓanta da tallafin gwamnatin Kano don amfanin matasa, har ma ya fara fillo da hanyoyin magance matsalar kwararowar baki da ke mamaye guraben aiki a ma'aikatan Kano. Wata mata ta gamu da ciwon bugun zuciya bayan da mijinta ya saki tusa a bainar jama'a. Kaɗan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa, wanda za mu karkare shi da saƙonninku na Facebook. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne yake farin cikin yi muku lale maraba da sake saduwa a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Yau dai za mu faro ne daga shelkwatar 'yan sanda da ke Banfai, inda ga alama a iya cewar an kai karar mai karɓar kara, domin kuwa dangin wani matashi da ake zargin jami'an 'yan sanda a SAS su ne suka azabtar da shi har ta kai ya rasu. Waɗannan iyaye sun garzaya kotu suna neman a bi musu haƙƙin kisan gillar da aka yi wa ɗan uwansu babu gaira babu dalili. Idan ba ku manta ba kuma, ai a shirinmu na baya mun kawo muku kukan wasu mata da suke bayyana cewar an zargi ɗan uwansu Mustapha Idris da laifin sata, amma da aka tashi sai aka kai shi sansanin yaƙi da 'yan fashi da makami, wato SAS. A can ne ma a cewar dangin jami'an suka dinga jibgarsa har sai dai lagalaga daga bisani suka yasar da shi shajaran majaran. Daga ƙarshe kuma ya rasa ransa. Dangin sun yi kukan cewar bayan rasuwar tasa ma ba a sanar da su ba sai bayan kwanaki 13, sannan ne aka sanar da su je su ɗauki gawar. Kuma ko da suka zo yi masa wanka sun ga ikon Allah, domin ilahirin jikinsa duka ne da wani abu kamar ƙunar wuta, don haka suke roƙon mahukuntan ƙasar nan da su dubi girman Allah a kawo musu ɗaukin neman haƙƙin wani ɗan uwa nasu. Daga bisani ne dai lauyoyin kishin al'umma ƙarƙashin jagorancin barista Abba Hikima Fage suka tunkari maganar, bayan bincike ma sai suka gamsu cewar haƙiƙa su a gurinsu an ci zarafin wannan marigayi. Haka kuma an yi amfani da halin kasancewarsa marar galihu an masa azabar da ta yi sanadiyar rasuwarsa, don haka ne ma lauyoyin suka tafi kotu, tunda nan ne inda talaka ke sa ran za a yi masa adalci. Abdulkarim Muhammad Mustapha shi ne ɗan uwan mamacin, kuma aka shigar da ƙarar da sunansa a madadin marigayin. Kuma an yi ƙarar kwamishinan 'yan sanda ne na jihar Kano da SP Uba Bangajiya, shugaban sashin SAS, da kuma Sufeto Garba Galadima mai bincike a kan wannan batu. Kunshin ƙarar da aka shigar ya buƙaci alkali da ya ayyana cewar azabar da waɗanda ake ƙara suka gana wa mamacin tare da kashe shi ba tare da bin ƙa'ida ba haramtaccen abu ne da ya saba da kundin tsarin mulkin Najeriya, musamman ma sashi na 34 da sashi na 33. Haka kuma lauyoyin na buƙatar alkali ya ayyana cewar karɓe wayar salular marigayin da Sufeto Galadima wanda ake ƙara na uku ya yi, wato wayarsa samfurin Android ƙirar Bibo, da kuma yadda ƙememe ya hana danginsa bayan mutuwarsa, shi ma wannan cin zarafin haƙƙinsa ne na bani Adama. Haka kuma suna neman kotun ta ayyana cewar haramun ne yadda OC SAS da Sufeto Galadima suka ɓoye mutuwar marigayin ga danginsa har tsawon kwanaki 13 ba tare da an miƙa gawarsa ga dangi domin yi masa sutura kamar yadda addinin Musulunci ya bayyana ba. Haka kuma suna neman kotu ta tirsasa OC SAS da Sufeto Galadima da su baiwa dangin mamacin wayarsa ta salula Android ƙirar Bibo, su kuma biya diyan naira miliyan 100 a matsayin diya bisa wannan kunci da aka jefa dangin a ciki. To shin ko rundunar 'yan sandan jihar Kano ta san an kai ƙararta har ma ana zargin jami'anta da wuce gona da iri? Tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, sai dai ya ce zuwa wannan lokaci ba su da masaniyar wata ƙara da aka kai su, don haka har zuwa wannan lokaci kenan sammacin bai isa gare su ba. To Allah ya kiyashe mu ya kuma shiga tsakanin nagar da mugu. To a yanda ake zargin dakarun sa sun azabtar da wannan matashi har ta kai ya kwanta dama. Shi kuwa sabon kwamishinan harkokin matasa da wasanni na jihar Kano, Honorable Kabir Adola Kwaya, ya dukufa ne domin ganin an kwato haƙoƙin matasan jihar Kano dake makalewa a wasu wurare. Honorable Lakwaya, wanda ya dade yana fafutukar kwato haƙin matasa kafin ma a zabo shi a bashi wannan ma'aikata, ya bayyana cewar lokaci yayi na matasan jihar Kano za su ci gajiyar roman gwamnati. Yayin hirar da aka yi da shi a shirin na duniyar mu a yau, Lakwaya ya ce za a samar da hanyoyin makama matasa da samar musu da hanyoyin dogaro da kai. Ya kuma bayyana cewar hatta matsalolin yadda bakin haure ke kwararowa suna mamaye guraben aiki a ma'aikatu da bankuna a jihar Kano, yanzu za a yi kokarin dakile wannan al'amari ta hanyar tabbatar da cewar duk ma'aikatar da aka samar sai ta fara cike guraben aiki mafi arin jaye da 'yan Kano kafin ma a kai ga duba makota.
Masana'antun suke a Kano bankuna ne, kamfanonuwa ne da sauransu, muna so mu kafa kwamiti wanda zai tantance su ya tabbatar mana da adadinsu, sannan mu je mu bincike mu ga 'yan Kano nawa ne suke aiki a ciki. Kuma wannan bukata zan kai ta har majalisar zartarwa ta Kano, wanda zai zama mun samu umarni da sahalewa ta majalisa domin fara wannan aiki, kuma ba mu kadai zamu ba, zamu kafa kwamiti.
Honorable Kabir Adola Kwaya kenan, kwamishinan matasa da wasanni na jihar Kano. Allah ya rika. To daga kokarin yantar da matasa kuma sai batun matashi dake kokarin yi wa abokinsa yankan baya, inda dakarun hizba suka yi wa wani matashi kwantan bauna lokacin da yake kokarin haikewa wacce abokinsa zai aura, alhalin shine babban abokin dake kai kawo wajen mika toshi. Wakilin mu Amin Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani.
Ana da zargin matashin da yaudarar budurwar abokin nasa zuwa gidansa, so kuma jami'an hizba suka masa kofar rago. Filin da ranka ya zanta da shi matashin, ya kuma nuna damarsa dange da wannan aika-aika.
Ta zo gida na domin taga gida, babu abin da ya faru tsakanina da ita. Ina ba kuma hizba hakuri, cewa ta yi hakuri bisa bata mata suna da aka ce na yi, da kuma su 'yan tsiyan yarinya su ma na ba su hakuri.
Malam Bakari Mikael shine makaddashin kwamandan hizba mai kula da ayyuka na musamman, ya bayyana irin matakin da su dauka akan wannan lamari.
Kuma ya nemi ta je sabon gidansa da ya gina, kuma sabon gida da Allah ya maka ni'ima, kada za ka yi karatun Qur'ani ko kai da la'ilu a haɗa addu'a ka gode wa Allah da ni'ima. To shi kuma sai fara gayyatar zina a gidan sabon gidan, kuma lalle ba za mu daga kafa akan wannan tsari ba, domin cutar da mu'minai ne.
To Allah ya kiyaye mu da 'yan yankan baya. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla, a jiya ne jihar Kano ta yi cikar kwari da baki da 'yan gari waɗanda suka halarci bikin takuta hada aka gabatar. Da yawa daga mutane na ganin cewar da fifi da ake akan dutsen Dala tamkar wata hanya ce da aka gada daga maguzawan baya da suka kafa Kano. Sai dai kuma wani rubutu da wani marubuci mai suna Fatuhu Mustapha ya wallafa a shafinsa na Facebook, mu kuma muka leƙa muka tsakuro, ya nuna cewar ziyarar da ake kaiwa dutsen Dala ba ta da nasaba da maguzanci, illa ma dai ana yi ne domin murnar kawo ƙarshen bautar gunkin tsumbarbura. Asali dai kusan shekaru dubu da suka gabata, Kano ba gari ba ne, shirayi ne kawai, kamar yadda marubucin waƙar Bagauda ta Kano ya bayyana. A birnin Kano a wancan lokaci ya shahara ne a matsayin wurin bauta da ke cike da addinai kala-kala, waɗanda suka haɗa da masu bautar ruwa, waɗanda ke zaune a bakin ruwa, kuma asalinsu sun taso daga ƙasar Gaya ne. Waɗannan su ne suke bautar ruwan Jakara, kuma sun amince shi ne yake tsare su daga duk wani bala'i da zai taso musu ko kuma ya taso magarinsu. Akwai masu bautar al'aurarsu waɗanda ke zaune a dutsen Bamfai, waɗanda aka fi sani da Gwandarawa. Sukan yi wa al'aurar limaminsu ko limamiyarsu sujjada, ba lalle fa sujjada irin ta musulunci ba, kuma addinin nasu cike yake da raye-raye da kaɗe-kaɗe. Shi ne asalin ake kiransu da Gwandarawa, wato Gwandarawa da Sallah. Wani nau'in addinin kuma shi ne addinin Azna ko kuma Arna, waɗanda ke goran dutse. Su waɗannan su ne masu bautar Ubangiji, wato wani Ubangijinsu ne da suke bautawa, wanda azatansu yana ko'ina. Haka kuma suna da gumaka da suke bautawa a matsayin wakilan shi wancan Ubangiji nasu. Addinin da ya fi kowanne ƙarfi da shahara kuma manyan sarakunan ƙasar Kano da ke da helikwata a Santole suka karɓe shi, shi ne addinin maguzanci, wanda babban wurin bautarsu shi ne kan dutsen Dala. Masu bin wancan addini su ake kira maguzawa. Farfesa Murray Last a ƙasidarsa mai taken Historical Metaphor in the History of Kano ya bayyana cewa asalin sunan ya samo ne daga Majus, wato Majusawa. Waɗannan bayan Allah na bautar iskokai ne, wato aljanu, musamman ma wata aljana da ake kira tsumbirbira ko kuma danko, Malam Adamu na ma'aji ya bayyana a cikin littafinsa cewa asalin wannan aljana ana bauta mata ne tun zamanin Annabi Nuhu, inda ya tabbatar da cewar ita ce yaquka da aka faɗa a cikin Alkur'ani cikin suratul Nuhu. Akwai kuma masu bautar bishiya da aka fi sani da gazargawa, wanda Sheikh Abdulrahman Zaiti ya sha fama da su, su ne ke zaune a Shirawa. Akwai cikakken bayani, inji Fatu Mustafa, akan wannan rigima a kundin nan mai suna Waraka Maktuba fi Asral Alwangariyyun. Akwai sauran addinai da dama wanda Malam Nasir Kabar ya yi dogon bayani a kansu. To mai sauraro, saboda lokaci za mu dan tsaya a nan, alabashi za mu dora akan wannan tarihi a shirinmu na gaba, wanda muka kwafo shi daga shafin Fatu Mustafa daga Facebook. To kasancewar manyan mukaddimai sun fito domin raya wannan tattaki na takuta ha, yasa Sammani Adam Tafi da mataimakin shugaban cibiyar Mai Dubin Isa Foundation ya bayyana matukar jin daɗi ga dukkanin waɗanda suka fito domin raya wannan rana. Har ma yi godiya bisa yadda aka yi lafiya aka gama lafiya.
Muna yi wa jama'a bangaziya da fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara mana soyayyar shugaba, Allah ya haɗa mu a Madina.
To Allah ya kyauta. Shi kuwa Baban Liya Bacirawa, addu'a sai jaddada da fatan alheri bisa yadda Hajjiya da Tamariya Sunusi ɗan tata ke ci gaba da yi wa marayu da marasa galihu hidima. Baban Liya Bacirawa ya bayyana Hajjiya Mariya Sunusi da cewar dukkanin halayenta na 'yan aljanna ne, don haka yake roƙon Ubangiji yadda ya bata duniya ya kuma ninka mata a cikin aljannatul firdausi.
Gaskiya abinda za mu cewa Hajjiya Mariya Bacirawa, gaskiya tana ƙoƙari wannan ciyawa da take, gaskiya muna so jama'a su taya ta da addu'a, Allah ya ƙara mata lafiya game da wannan ciyawa da take, Allah ya ƙara mata lafiya da rai da lafiya.
Baban Liya Bacirawa kenan, sarkin yakin Hajjiya da Tamariya Sunusi ɗan ta. Kafin mu je ga sakonnin ra'ayoyinku, ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abdullahi Umar, wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai mahukunta asibitin koyarwa na malami na Kano, na buƙatar naira 144,000 domin saya masa wata allura da za a kwana 52 ana yi masa. Danginsa sun ce ƙarfinsu ne ya riga ya ƙare, don haka suke roƙonku bayan Allah a taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta Mustapha Ismail, shi ma dai asibitin koyarwa na malami na Kano, wanda za a yi wa tiyata ake buƙatar naira 500,000 domin yin wannan aiki, ya ce shi ma ba shi da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta Babangida Sani, wanda Allah ya jarrabe shi shi ma da lalura, mahukunta asibitin ƙashi na Dala suka buƙaci naira 70,000 domin ci gaba da kulawa da lafiyarsa, shi ma dangin suka ce ba hali, don haka suke roƙonku bayan Allah ya taimaka a ceto rayuwarsu. Haka kuma muna kiran Aliya Musa Sheshauta za a yi wa aikin ƙarin mahaifa, idan ta ji ta shigo gobe da ƙarfe 12 na rana, kuma ta nemi Aminu Abdu Baka Noma. Wata baiwar Allah ta kawo mata naira 20,000, wani bawan Allah kuma ya aiko mata da naira 10,000. Ubangiji ya muku sakayya da gidan aljanna ya ƙaro arziki marar yankewa a gidajenku. Yanzu kwa lokaci ya yi da Nasiba Umar ma daki za ta shigo domin kwa ta leƙa dandalin sada zumunci na Facebook. Ga kuma sakonnin da ta kawo mana.
Zan fara da ra'ayin Zainab Dauda, inda take cewa assalamu alaikum. Ke ƴar uwa, me yayi zafi zaki kai kanki ga mahallaka, ki kashe kanki ki mutu kafira, yayi dan Allah a daina auren dole. Sakonmu na biyu ya fito daga Iliyasu Ibrahim Kaduna, inda yake cewa gaskiya maganan wannan amarya ta burge ni sosai, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya sa kuma sauran su ma su sako amin. Sakonmu na uku ya fito daga hannun Bashir Ibrahim, inda yake cewa gaskiya hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya kamata ki shigo cikin al'amarin wannan yarinya.
To an gaishe ki ne. Kika riga kuma da wannan ne zamu jalin zamin shirin mu tsaya cak a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Abdalla, Aminu Abdu Baka Noma, Amina Hamisu Isa da Nasiba Umar Madaki, Abdulrahman Hamisu na Madina, shi ne sarrafa na'ura don sada da ku Nasir Salisu Zango, da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.